أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي أن الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي shine ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 23 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 5 ga watan 5 miladiya 2021. Wannan ayoyi guda 3 da aka karanta a yanzu, mun yi bayani akan ayoyi 2 lokaci ya mana halin nasa. Aya ta 3 a cikin jerin waɗannan ayoyi, Allah da ya jero sifofinsa da kuma ayyukansa, wanda kowa ya gamsu cewa aiki ne nasa shi kaɗai subhanahu wa ta'ala, to sai ya dora da wadda take kusan shakundum din sifofin, yace lahu maqalidus samawati wal ard, nasa ne mabudan sammai da kasai. Yabsutur rizqa liman yasha, shine wanda yake shimfada arziki ya yalwata shi ga wanda ya so, wa yaqdir, kuma ya takaita arziki ya kunta ta shiga wanda ya so. Innahu bi kulli shay'in alim, domin shi masani ne dangane da dukkan komai. Wannan aya za ta ba dukkan musulmi kwanciyar hankali da wadatar zuci da kuma kana'a, domin duk lokacin da kasancewa Allah da ya halice ka kuma ya halicci arzikinka yana sane da kai, kuma taskokin nan gabaki ɗaya nasa ne shi ke da ikon ta cewa, to na tabbatar da cewa wannan zai ba mutum natsuwa da kwanciyar hankali da gamsuwa da cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nan ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gabatar da aljar wal majrur, da ya ga dama da zai ce maqalidus samawati wal ardi lahu, to sai ce lahu maqalidus samawati wal ardi, nasa ne shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala mabudan sammai da kasai. Kalmata al maqalid jam'i ne, wanda wasu malamai suna cewa babu mufradin sa a cikin wannan lafazi. Al-Imam Shaqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa an yi kaito cewa iqlid shine mufradi, amma iqlid bai daga cikin sanannen abu a harshen Larabci. Abinda ake nufi da wannan magana, akwai kalmomi da zaka ji wasu sun yi kokarin kirkiro su a cikin yare da asali ba a san shi ba. Misali, yanzu akwai wanda zaka ji Hausa bata ishe su ba, in za su yi jam'in shanu sai ka ji sun ce shanaye. In ka ji mutum ya ce shanaye ko raƙumomi, to wannan ba Bahaushe ba ne. Bahaushe zai ce shanu, ya ce raƙuma. Haka dai za ka ji akwai jam'in da za ka ce jam'in yara, yara suke irin wannan jam'in. Ko ka ji maimakon mutum ya ce godiya sai ce dokanya. To kaga wanda ka ji ya faɗi wannan ba Bahaushe ba ne sosai, ko da ko ya faɗe ta da sunan cewa wannan Hausa ce. To shi ne abin da Imam Shaqiti yake cewa kalma ta iqlid shi aka sani, amma babu a ce miqlid. Miqlid a ce shi ne mufradi na maqalid. To ba a san miqlid a Larabci ba, babu Larabci sannan ne da ya san miqlid, sai dai iqlid. Kenan sai ya zama wannan jam'i ne ba a ƙiyasin yadda za a ce ba, domin inda ƙiyasi ne sai a ce lahu aqalidu, domin iqlid shi ne mufradi. To amma sai aka ce lahu maqalid. Na Allah ne subhanahu wa ta'ala mabuɗai. Maqalid ɗin nan malamai sun yi masa fassara biyu. Wasu suka ce maqalid ana nufin khaza'in, taskoki. Wasu suka ce maqalid ana nufin mabuɗai. To ɗaya daga cikin malamai ya ce, to ai duk wanda ya mallaki mabuɗai shi ya mallaki taskoki. To Allah subhanahu wa ta'ala nan bai yi taksisi ba, sai ce lahu maqalidu samawati wal ard, nasa ne duk taskokin da suke cikin sammai da ƙasai. Ma'ana duk wani abu da Allah yake ba ɗan adam, to mallakarsa ne. In kaga wannan ɗan adam ɗin ya samu ta hannun wani, to wanin nan bai wuce abin nan sababi ba, bai wuce tsani ba, bai wuce wasuɗa ba. Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inu, babu wani abu face taskokinsa a wajenmu suke. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, to amma ba ma fitar da shi mu saukar da shi sai da wani gwargwado wanda yake sananne. Ma'ana duk ba fitukar da za ka yi a kan neman wani abu, to na farko abinda Allah zai baka yana da adadi, adadin kuma shi ma yana da lokaci. Ba wai lokacin da kai kake so ba, sai lokacin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ke so ya baka. Wa illa mafi yau mu in ma ba mu karanta ba, mun ji malamai suna faɗa tun a cikin hadisi na hudu a cikin arba'un hadith, hadithin Ibn Mas'ud, cewa ɗan adam zai kasance kwana 40 a cikin cikin mahaifiyarsa yana matsayin digon mani, ya koma gudan jini tsawon kwana 40, ya koma tsoka tsawon kwana 40. To daga nan sai a aiko mala'ika. Mala'ikan nan idan an turo shi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, sai a umarce shi da rubuta waɗansu kalmomi guda hudu. Wacce ce kalma ta farko? Bi katbi rizqihi, sai a rubuta arzikinka. Abin duk da za ka samu a duniya, wallahi tun kafin ka fito ka shaƙi iskar duniya an rubuta shi. Tif tif, an riga an gama, an yi sistam a kansa. Ɗayan biyu, ko dai ka yadda ka bi Allah, ka bi kyakkyawan niyya, kyakkyawar hanya, ka samu abin ta halattacciyar hanya. Ko mutum ya ƙi tsoron Allah, ya yi gajan haƙuri, ya bi mummunar hanya, kuma dai shi ɗin ne zai samu babu ƙari. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa dan ya hutar da mu, ya ba mu natsuwa, sai ce lahu maqalidus samawati wal ard, duka taskokin sammai da mabudan su mallakar Allah ne subhanahu wataala. Sai dai mu sani wannan arzikin da Allah subhanahu wataala yake ba bayi, ya fada a cikin ayoyi da yawa cewa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. To kuma rashin shimfida arzikin nan ga baki ɗaya a wajen bayi ita ma wata ni'ima ce. Kila wani zai ce ina ma Allah ya buɗa ma kowa, kowa ya zama mai kuɗi, kowa ya zama miliyoniya, ai da rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, da Allah zai shimfida arziki a wajen kowa da kowa a ban ƙasa, to da an ƙetare iyaka a ban ƙasa, da an yi shishigi a ban ƙasa, kuma babu wani wanda wannan kuɗin zai zama hutu a wajensa. Domin idan kowa na da kuɗi, kaga baka da telan da zaka biya yi maka ɗinki, baka da ɗan da kun da zaka ba kuɗi yi maka dako, babu wanda zaka ce shi zai kwashe maka ba haya in ta cika, baka da mai wanki da guga ballantana mai faskare, kai ne mai faskaren kanka, to gatarin ma wa zai yi shi? In ce ko ai sai an samu wanda ya gatarin sannan kai faskaren, to kaga kenan sai ka zama makerin kanka, ka zama masassaƙin kanka, telan kanka, mai kwashe kashin kanka da kanka, ko mene ne kai za ka yi ma kanka. To amma Allah subhanahu wa ta'ala domin rayuwar ta yi daɗi sai ya ba wa'ancan, wa'ancan kuma aka janye ba a ba su da yawa ba, domin kowa sai ya buƙaci ɗan uwansa. Kai mai arziki sai ka buƙaci talaka a wajen ayyukanka na yau da kullum, ya zama mai wankinka, direbanka, ɗan zuwa aikan cefananka wanda zai ma kaza da kaza, kuma shi ma yana da buƙata zuwa gare ka domin ƴan ayyukan da za ka yi masa, afwan, zai yi maka, ka sallame shi, kana farin ciki, yana farin ciki, kai kana farin ciki an yi maka wannan ayyukan, shi kuma yana farin ciki ya samu abin da zai je inganta rayuwarsa. Ashe wannan ba ƙaramar hikima ba ce ba, da Allah subhanahu wataala ya sa waɗansu da shi, waɗansu babu shi. Kuma da a ce akasin haka an sa kowa a bushe a talauce, to kaga an yi haihuwar guzuma, ɗa kwance uwa kwance, ba wanda zai iya mora ba wani. To amma tun da Allah ya yi duniya ba a taɓa cewa an samu wani garin da kowa mai arziki ne ba zai wahalta ma wani, ba a taɓa wannan ba. Ba a taɓa kuma garin da za a ce kowa talaka ba ne, ba wanda zai iya mora ma wani, babu hikima a cikin wannan. Yanzu idan ka kalli rayuwar dabbobi, tun da Allah bai sa rayuwarsu ta cuɗanni in cuɗe ka ba, su Allah bai yi su haka ba, su gabaki ɗaya su duk nema ake fita, ba za ka ce akwai wani jaki mai arziki da jakuna suke taruwa ya musu alheri ba, ko ka san wani sa mai kuɗi ko wani raƙumi mai kuɗi da raƙuma suke taruwa ya yi musu ainihin alheri, babu wannan. Kowannensu zai tashi da buƙatarsa, shi kenan ya tafi Allah ya azurta kayansa. To sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan tsarin domin a samu biyayya da mutunta juna. Domin in kun kalli ɓangaren karatu, Allah ya sa dole wane ya zama almajirin wane, wane ya zama malamin wane, za a samu biyayya da girmamawa da mutunta juna. Sannan wane a matsayinsa na ɗan kasuwa shi ne mai gidan wane, shi zai koya masa kasuwanci, shi ne zai dinga wato ainihin kula da al'amuransa, yana renonsa a wannan kasuwanci kafin ya kai ƙarfi. Haka abin yake a wajen sana'o'in hannu da sauransu. Kaga domin a samu kyakkyawan yanayi, a samu na sama, a samu na ƙasa, a samu mabiyi, a samu wanda ake bi. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala. Inda ba don haka ba, wallahi rayuwa ba za ta taɓa yin daɗi ba. Ya kake kallon tsakanin raguna da ainihin abin nan bunsurayi, wannan ya tashi gabji, wannan, wannan ya daki wannan, bai jin cewa wannan mai gidana ne, wannan yaro na ne, wannan malami na ne, wannan kaza, a'a kowa zai iya gabzan kowa, kowa zai iya zai tunkuyi kowa, saboda babu wani wanda yake jin yana da falala akan ɗan uwansa, ko wani cewa a'a wani na da falala a kaina bari in ɗaga masa ƙafa, babu wannan a rayuwar dabbobi. To saboda haka wannan zai nuna cewa ɗan adam mai tunani zai gamsu ya nutsu. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa law tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan, da kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah da ya azurta ku kaman yanda yake azurta tsuntsaye tsuntsu zai waye gari cikin sa ba komai ya fita nema sannan kuma sai ya dawo cikin sa cike lokacin da ya tashi ya tabbatar bai ajiye ba bai ba kowa ajiya ba to amma kuma sai da ya fita nema ma'ana kenan da mutun zai zama yana da dogaro ga Allah kaman yanda tsuntsu zai dogara ga Allah sannan ba zai zama ci ma zaune yadda tsuntsu zai tashi tafi nema shi ma zai tafi nema tare da cikakken dogaro ga Allah a zuci to Allah zai buɗa ma kowa kuma ko kadan mutun ya samu zai gode ma Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah yake cewa yabsutur rizqa liman yasha'u Allah shine yake yalwata arziki ga wanda ya so yalwata gare shi wa yaqdir kuma sai ya takaita arziki ga wanda ya so ya takaita arziki a wajensa kai da Allah ya shimfida arziki da yawa a wajenka ba dan kafi kowa a wajen Allah ba dan Allah ya fi son ka ba kai kuma da Allah ya takaita ya zama kada ran kada han da kar da kar ake samu ba dan Allah ba ya son ka ba dan wani laifi kai ma Allah ba wancan akwai hikimar da ta sa Allah ya bashi da yawa kai kuma akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya barka a haka kawai kowanne ne jarraba shi akai wa nablukum bisharri wal khair fitna muna gwada ku da abu wanda rai baya so da kuma abin da rai yake so wannan duk a matsayin jarabawa ne saboda haka dai dan adam ya gamsu duk fafutukarsa ba zai iya wuce abin da Allah ya tsara masa ba wallahi wannan aqida da ta shiga ta da su a cikin zakatun musulmi ba wanda zai yi tsafi dan ya samu kuɗi ba wanda zai yi fashi da makami dan ya samu kuɗi ba wanda zai tsallaka gidan wani zai yi sata duk wannan kofa an riga an rufe ta tunda mutun ya gamsu cewa abinda Allah zai bashi tun kafin ya zo duniya an riga an rubuta na faɗa muku a baya wani daga cikin bayin Allah wani yake cewa kai me yasa ba za ka tashi kai fafutuka kai kaza kai kaza ma'ana irin abubuwa da ake yi na rashin mutunci na kaza shi me yasa ba zai yi ba yace kaga tun ina cikin mahaifiyata Allah bai manta da ni ba shi yake ci yadda ni tun ina cikin mahaifiyata wanda bai manta da ni ba ina cikin mahaifiyata ya za a yi manta da ni bayan na fito a sararin duniya ba zai yi ba misalan irin wannan ba za a iya lissafawa ba za ka zo yanzu ka yi haƙa mai zurfi ka yi gaba uku huɗu biyar gaba goma sai ka ga wata tsutsa ko wani ƙwaro ka tono shi gashi nan lafiya ƙalau sumul ba alamar yunwa ba alamar rama a jikinsa wanda ya ajiye shi shi yake ciyar da shi ƙarshe wannan fitowar da ka yi masa shi ne ma za ka cutar da shi a cikin dabbobin nan da tsuntsayen nan akwai wanda suke makafi ne ba sa gani kuma wallahi a inda suke Allah yake turo musu abin da za su ci na ta faɗa muku wani abin da ya faru aboki na ke faɗa mu cewa sun je turai suka siyo mota da suka siyo mota ana sayan mota sai wata fara ta zo ta shiga a ciki aka nemi faran nan sama da ƙasa ba a gane ta ba haka aka sako motar nan aka turo ta aka tsallako ruwa da ita ana shigowa da ita Najeriya shi wanda ya saya ana budawa faran nan na tashi tana faduwa sai wani kadangare zo ya cafke ta shi yana Najeriya farar da zai ci tana turai shi ba zai iya zuwa turai ya ciwo farar ba amma Allah ya sa wani masa dakon ta ya kawo masa a inda yake ci kayansa wannan ya isa mutum ya zama ya samu cikakken tauhidi a cikin zuciyarsa ya gane sha'ani sai Allah ni din nan ganau ne akwai lokacin da wani bawan Allah makwancin mu Issa ta rasu asibiti wanda yake mai nisan gaske irin ganye da ake karyewa a makalo a cikin mota aka karyi wannan ganyen aka makalo aka zo ana cire ganyen ana jefarwa sai ga wata akuya ta taso ta zo ta cinye ganyen nace Allahu akbar Allah ya rubuto za ta ci wannan ganyen kuma za ta iya tafiyan wannan mulamulan inda ganyen yake ba amma Allah sai ya sa wani ya karyo mata ya kawo mata ta ci kayanta kuma ba akuyarsa ba akuyar wani wannan zai nuna maka iyawar Allah da kudurarsa shi yasa Allah yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, babu wata dabba da take tafiya a ban kasa face arzikinta yana hannun Allah. Allah subhanahu wataala shi ya lamunta azurta ta. Kai kanka yanzu ka kalli gari ya waye, kaga mutane sun fito rututu, wani daga gabas yake yayyamma yana jin a yamman zai dace samu raban sa, wani kuma daga yamman zai wo gabas yana jin raban nasa a gabas yake kuma a can Allah zai samu. Inda a ce raban bangare da yake kowa duk wannan bangaren zai yi, mutum nawa yake tashi daga nan arewa kudanci kudanci can ake samun kudi, to kuma akwai yan kudin da su kuma anan Allah zai ba su, sun baro kudancin anan suke rayuwa anan Allah yake azurta su. To duka wannan mutumin da ya san Allah mai tunanin addini, wannan abin zai bashi kwanciyar hankali ya gane cewa arziki ne na Allah subhanahu wataala. Shi yasa wani malami yake cewa abinda zaka gane cewa kaza mallaka ce ta Allah, duk abinda kaga cewa kafin a haifi wani da yake bada wannan abin dama akwai wannan abin, ana samun shi ana amfana, kuma wannan nan ma in ya mutu wannan abin yana nan, to kai ka gane cewa wannan abin ba mallakar sa bane, don inda mallakar sa ne ba za a samu wannan abu ba sai an same shi, daga ran da bayan kuma sai a rasa wannan abin. To amma kuɗi sai ma ka mutu sannan ai wata kalar, tufafi sai ka mutu ai wata kalar, mota sai ka mutu ai wata kalar, saboda arziki ne na Allah yana fitar da shi ya bada shi ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so. Allah ta azurta mu da halaliyarka. To Allah saboda Allah subhanahu wataala sai yake cewa innahu bi kulli shay'in alim, saboda Allah masani ne a bisa dukkan komai, duk abinda Allah ya aje a mahallinsa ya ajiye shi, li hikmatin huwa ya'lamuha, kuma saboda wata hikimar da Allah shine santa. Anan a tafsiri sai ce amittakhadhu, koko sun rika min dunillah, kuma da bayan Allah shine al-ma'budat, wato abubuwan bauta wanda suke auliya ghairahu waninsa, wannan ina jin mun yi abin nan ko aw maqtalabtum, duk abinda kuka yi sabani ma al-kuffar da kafirai min shay'in na wani abu min al-ahkam, ne daga hukunce hukunce, fa hukmuhu, to hukuncin wannan mardudun ila Allah, abun mayarwa ne zuwa ga Allah, yafsilu bainakum, shine wanda yake fayyace abubuwa a tsakaninku. Yace thumma zakara min sifatil hakim, daga nan Allah sai ya ambaci daga cikin sifofin wanda zai yi hukunci, al mardudu ilayhi al khilaf, wanda za a maida sabani zuwa gare shi, bainal muslimina wal kuffar, tsakanin musulmi da kafirai, ya'ani Allah, yana nufin Allah subhanahu wataala, liyafsila bainahum, domin ya fayyace abubuwa ya rarrabe tsakaninsu, faqala sai yace qul lahum, kace da su zalikumullah, wancanan ku shine Allah, sai yace mubtada'un wa khabar, zalikum mubtada, sannan shi kuma Allah shine khabar, ai zalikumul hakim, wannan wancanan ku mai wannan hukunci, al-azimu sha'an, wanda yake mai girman sha'ani Allah shine Allah, sai ce wa huwa khabarun awwal, shine khabar na farko, wa ba'dahu 12 khabaran, bayan sa akwai khabar khabar har 12, wa kullu wahidin minha, kuma kowanne khabar daga cikin 12 nan sifatun lahu ta'ala, sifa ce ta Allah subhanahu wataala, tazharu qudratuhu alama wa adabihi, wanda kudurar Allah tana bayyana ga dukkan abin da ya alƙawarin sa. To wancan da yace zalikumullahu, sai yace rabbi, sai mai tafsiri yace khabarun thani, shi wannan rabbi shine khabar na biyu, alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib, shine arji'u, zuwa gare shi ne wato ainihin nake mayar da al'amurra na ga baki daya, sai yace khabarun salisun wa rabi'un, kenan alaihi tawakkaltu shine na uku, wa ilayhi unib shine na hudu. Sai ce fatirus samawati wal ardi, Allah shine makagin halittar samai da kasai, yace mubdi'uhuma, shine makagin halittar su, sai yace khabarun khamis, wannan shine labari na biyar, ja'ala lakum min anfusikum azwajan, Allah subhanahu wataala ya sanya muku matan aure daga jinsinku, haifu khalaqa hawa min dil'i adam, ta yadda Allah ya halicci Nana Hawwa daga hakarkarin Annabi Adam sai ce wa minal an'ami azwajan daga jinsin dabbobi na ni'ima su ma Allah ya halicci nau'i biyu dhukuran wa inathan maza da mata yadhra'ukum Allah subhanahu wata'ala yana yada ku sai ce bil mu'jama a ce yadhra'u ba za a karanta da dalin ba shine yakhluqukum Allah shine yake halittar ku fihi shine sai fil ja'ali a cikin wannan sakawa da yayi alama dhukur wanda aka ambata ay yukthirukum Allah yana yawaita ku ya yada ku bisababi ta hanyar wannan halitta bit tawalud ta hanyar haife haife sai ce wadhamiru aidun lil anasi wal an'am wannan dhamiri yana komawa zuwa ga jinsin yan adam da kuma dabbobi da yake fihi bit taglib amma anan sai aka rinjayar da bangaren masu hankali to sai ce khabarun sadis shi ma wannan yadhra'ukum shine khabar na shida sai ce laysa kamithlihi shay babu wani abu da ya kama da Allah sai ce alkafu za'idatun wannan kafun an dada ta ne li annahu ta'ala la mithla lahu don Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya kama da shi sai ce sabiun wannan shine khabar na bakwai ma'ana laysa kamithlihi shay sai yake cewa wa huwa sami Allah shine mai zuzzurfan ji lima yuqalu ga abin da ake fada sai yace thamin wannan shine khabar na takwas albasir Allah shine mai zuzzurfan gani lima yuf'alu ga abin da ake aikatawa sai yace tasi wannan shine khabar na tara yace lahu maqalidus samawati wal ard makullan samai da kassai da taskokin su mallakar Allah ne ai mafatihu khaza'inihima mabudan taskokin su minal matar na daga ruwan sama wan nabat da kuma tsirrai wa gairihima da waninsu sai ce khabarun ashir wannan lahu maqalidu zuwa karshe shine khabar na goma yabsutur rizqa Allah shine yake yalwata arziki yuwasi'uhu yana yalwata shi liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana takaita shi ya kukunta shi ga wanda ya ga dama imtihanan domin jarrabawa sai ce khabarun hadi ashar wannan yabsutur rizqa shine khabar na 11 innahu bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne dangane da dukkan komai sai yace min hal ahkam masu tafsiri da aka yi min ha guda biyu sai su kashe daya min hal ahkam daga cikin abinda Allah yake masanin su akwai hukunce hukunce allati turaddu ilaihi wanda ake mayarwa zuwa gare shi yafsilu bainan nasi fiha akwai baina tsakanin yafsilu da annasu akwai baina yafsilu bainan nasi fiha wanda Allah zai bambance ya rarrabe tsakanin mutane a cikin wannan hukunce hukunce yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama sai ce khabarun thani ashar wannan shine khabar na 12 sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
الله سبحانه وتعالى يتشرع لكم من الدين an shar'anta muku abubuwa na addini ma wasabihi nuhal abinda Allah subhanahu wata'ala yayi wasiyya ga annabi nuhu wallazi auhayna ilaik da kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka wama wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasiyya ga annabi ibrahim da shi wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa an aqimu ad-din shine ku tsayar da addini wala tatafarraqu fi kada ku rarraba a cikin sa kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay ya girmama yayi nauyi ga mushrikai abinda kuke kira zuwa gare shi Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah shine yake zabar wanda yaga dama yaga dama zuwa gare shi wayahdi ilayhi man yunib kuma sai ya shiryar da wanda ya maida lamari zuwa gare shi wannan aya tana daga cikin ayoyi da suka yi bayanin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa kaman yanda mun faɗa so da dama babu ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya wa dan adam kaman shar'anta masa addinin da zai yi ya tsira gobe lahira yanda muke da buƙatar addini ko buƙatar mu ga addini bata kasa buƙatun mu ga abinci da abin sha ba bal buƙatuwan mu zuwa ga addini tafi matsayin abin da zamu ci mu sha domin abinda mutun zai ci ya sha sun riga sun kare a rayuwar duniya kuma ba bambanci tsakanin dan adam da dabba a wajen ci da sha duk wanda ya fifita ya daukaka a ban kasa to ta hanyar addinin musulunci ne addinin musulunci nan da shi Allah yake martaba bayinsa da shi Allah yake daranta bayinsa duk wanda kaga sun fi samun kusaci a wajen Allah to su ne suka fi kowa bin dokokin Allah subhanahu wataala to shine Allah sai yake mana bayanin wannan ta goma shi da mana sai yace shara'a lakum min ad-dini Allah subhanahu wataala ya shar'anta muku ayyuka na addini Allah anan sai ya nuna mana cewa addinin nan ba shaci fadi bane ba zabi son ka bane ba abu ne wanda ya samo asali daga Allah subhanahu wataala duk kwakwalwarka duk basirarka baka isa ka kirkiro abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi ba domin a antum a'lamu amillah ku ne kuka sani ko ku Allah ne ya sani amsa shine Allah shi ya sani to saboda haka sai yace shara'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku daga addini ma wasabihi nuhan abinda Allah subhanahu wataala ya wasiya ga annabi nuhu annabi nuhu kaman yanda muka sha fada shine farkon manzo zamu ga wannan aya ta jiru annabawa guda biyar wanda ake kira ulul azmi minar rusul sune annabawa mafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala duk malaman musulunci sun yarda mafi darajar halittar Allah shine manzo alaihi salatu wassalam annabi lamba ta biyu shine annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam annabi lamba ta uku shine annabi musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam inda malamai suke sabani a wajen gabatar da annabi isa ko annabi nuhu wane ne za a so ma gabatarwa wasu suna gabatar da annabi isa wasu suna gabatar da annabi nuhu to amma babu shakku waɗannan annabawa sune annabawa mafi daraja kuma sune annabawan da suka fi haduwa da kalubalen matasan su ko kuma kace mutanen su gabaki daya kuma su wannan annabawa sune tushen duk wata shari'a da Allah ya aiko duk wata shari'a da Allah ya aiko to wannan annabawan sune tushen wannan shari'ar kuma duk wani da yake da'awar addini in dai yana da'awar addini saukakke to zaka samu yana danganta zuwa ga ɗaya daga cikin su in mun kalli Ibrahim alaihi salatu wassalam da Yahudawa da Nasarawa da musulmi kowa suna jin cewa annabi Ibrahim nasu ne Yahudawa suna da'awar su mabiyansa ne Kiristoci suna da'awar su mabiyansa ne ba za ka taba jin Kirista ya zagi annabi Ibrahim ba bai Yahudi ba za ka taba jin ya zagi annabi Ibrahim ba Allah da ya raba gardama sai ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin a wata ayar yace inna awlan nas bi ibrahim lal ladina tabauhu wa hadha an nabiy wal ladina amanu mutanen da suka bi cancanta da annabi ibrahim sune wanda suka bi shi sannan kuma wannan annabi shine manzo alaihi salatu wassalam to wannan ayar in muka duba Allah da ya tashi sai ya soma ambato annabi nuhu tunda shine farkon manzo da aka bi sai kuma aka bi da manzo alaihi salatu wassalam kaman an ambaci farkon da karshen mursali na farko da mursali na karshe a wajen aikowa to sannan kuma sai aka ambaci ukun a bisa jerin zuwan su aka ambaci annabi ibrahim sannan aka ambaci annabi musa sannan aka ambaci annabi isa wasu malamai suka ce wala Allah ambatan wa'annan annabawa ambatansu da kuma keɓance su kaman akwai lallashi ga mabiyansu wanda yake da awar yahudanci da wanda yake da awar nasaranci su sallama su yadda da manzo alaihi salatu wassalam tunda tafiyar wannan annabi da suke intisabi zuwa gare shi daidai take da ta manzo alaihi salatu wassalam kuma wannan annabin ya gaskata manzo alaihi salam ya tabbatar da risalarsa tun kafin zuwansa to kuma in mabiyan wannan annabin ne na gaskiya ku gaskata abinda annabin ku ya gaskata kuma ku yadda da abinda annabin ku ya yadda da shi to Allah sai ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ku duba wani usulubi da Allah ya kawo shi annabi nuhu sai aka ambaci shari'ar sa da wasiya ma wasa bihi nuhan amma da aka zo kan manzo alaihi salam sai aka ce wallazi awhayna ilayka sai aka yi isti'malin kalma ta wahayi dan a nuna cewa shari'ar manzo alaihi salam ita ce ta fitika tif tif duk shari'ar da ba ta manzo alaihi salam ba to ba ta zamo cikakkiyar shari'a ba idan ka bibiyi abubuwa da Allah ya aiko sauran annabawa da su zaka samu addinin musulunci ya haɗe su ga baki ɗaya da kuma ƙare-ƙaren abinda babu a wajen wancan annabawan a ce kenan wannan shari'a tamu ita ce shari'a mafi kamala ita ce shari'a mafi cika saboda in muka duba annabin mu shine mafi daraja annabawa littafin mu shine mafi daraja littafan da Allah ya saukar mu kuma Allah ya samu mu ne khairu ummatin ukhrijat linnas mu ne mafi daraja al'umma da aka aiko a cikin mutane to ashe ba za ka yi mamaki ba shari'ar mu ta zamo ita ce shari'a mafi cika Allah ya ce wallazi awhayna ilayka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka anan domin a nuna wa mushrikan Quraishawa abinda manzo alaihi salam ya yi da awana annabta wahayi ne daga Allah ba kirkirowa yayi ba wala Allah da an ce ma wasa bihi aka ambaci sunan manzo alaihi salam to sai a dauka cewa eh ba wani abu bane mai suna addini daga Allah to amma sai aka ce wallazi awhayna ba amma ce uhiya ba anan sai aka ce awhayna ilayka muka yi wahayi zuwa gare ka ma'ana Allah ya kawo nunul azma cewa mu ne muka yi wahayin musulunci zuwa gare ka sai ce wa ma wasaina bihi ibrahim da kuma abinda muka yi wasiya da shi ga annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine abul anbiya athani shine baban annabawa na biyu duk annabawan da suka biyo bayan annabi ibrahim alaihi salam to a cikin tsatsansa Allah subhanahu wataala ya fitar da su to shi yasa aka ce wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da kuma annabi musa da annabi isa anan idan muka duba ba a bambance wasiya mai cin gashin kanta ga annabi Musa da kuma ainihin annabi Isa ba na farko za mu ga cewa mutanen da ake magana a kansu banu Isra'il Yahudawa ne ko Nasarawa kuma dukansu ga baki ɗaya daga tsatsan annabi Ibrahim suke kenan kamar ana cewa shari'ar su mai bi ce ga shari'ar sa kun ga ba a saki maimaita wa ma wasaina bihi Musa wa wasaina Isa ba da aka ambaci wasiyar ga Annabi Ibrahim kawai sai aka yi atafin Annabi Musa da Annabi Isa sannan shari'ar Annabi Isa mai bi ce cika makoci ga shari'ar Annabi Musa shi yasa Annabi Isa yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum domin in halatta muku wani abu daga cikin abin da aka haramta muku a da banu Isra'il saboda fitsararsu da tsallake iyakokin Allah to an kafa masu wato ainihin kukumai masu nau'i aka haramta musu wasu abubuwa domin ladabtarwa to zuwan Annabi Isa alaihi salam sai aka dan sassauta musu wannan kangi aka halatta musu wasu abubuwa wanda da haramun ne a wajen su shi yasa kake ganin hatta a wajen nasara a yanzu sai kaji ana cewa tsohon alkawari da sabon alkawari tsohon alkawari ma'ana shine littafin at-taura na Annabi Musa sabon alkawari kuma shine linjila littafin Annabi Isa domin kamar yadda nace kusanci ko ne bal wasu malamai suka ce shi Annabi Isa yayi ma abubuwa da yawa akan shari'ar Annabi Musa mafi yawa shi Annabi Isa abinda yazo da shi mafi yawa wa'azi ne wa'azi mai ratsa zuciya da koyar da dabi'u da kyawawan halaye shi yasa idan ka zo ka karanta Bible sabon alkawari da wahala kaga wata sabuwar shari'a ta ku aikata kaza ko ku karkui kaza zaga mafi yawa sai dai wasiya da hakuri da tausayi da kyauta da kyawawan hali da hali nagari da abin da ya kama da haka to shi sanya suka zamo kusan kaman abu daya Allah subhanahu wataala sai ya ce an aqimud din kamar mai tambaya ya tambaya an ce shar'a lakum min ad-din to kaman wani ya tambaya ta menene aka shar'anta na wannan addini shine Allah sai ya ce an aqimud din shine ku tsayar da addini tsayar da addinin nan masu sharhi sun yi bayanai daban-daban wasu suka ce halatta halal da kuma haramta haram wasu suka ce haramta auren iyaye mata ko ƴan uwa wanda suke ainihin li'abbai li'ummai ko yadda aka haifa wasu ce kaza to amma mafi yau malamai suka ce wannan a dunkule ana nufin dukkan shari'ar da annabawa suka zo da shi duk wani abin da za a kawo bai wuce buga misali a wani juz'i na shari'ar da annabawa suka zo da shi ba sai aka ce an aqimud din shari'ar nan shine ku tsayar da addini yadda yake wala tatafarraqu fi kada ku rarraba a cikin sa in mun kalli wannan gabayen uwa za mu fahimci cewa addinin musulunci yana buƙatar dunkulewar musulmi da haɗe wasu zama uwa ɗaya uba ɗaya sabani daban rarraba daban babu inda za ka ga cewa an ce kada ku yi sabani musamman akan juz'iyyat Allah ma cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk sabani ba za a gushe ana yin sa ba a cikin furu'uddin ko furu'ush shari'a banda usulush shari'a usulush shari'a shine tauhidi babu sabani a cikin tauhidi tauhidi abu ne guda ɗaya tan shi yasa Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut duk al'ummar da Allah ya aika manzo to tauhidin nan shine suke share fage komai da shi shi yasa manzo alaihi salam yace mu jama'ar annabawa kaman yan uba ɗaya ne uwa kowa da tashi ma'ana addinin mu shine jigon shari'ar musulunci shine tauhidi abu ɗaya ne amma shari'an kowane annabi daban yadda muka yi sallah ba haka nan mutanen Annabi Musa suka yi sallah ba haka nan mutanen Annabi Isa suka yi sallah ba tare da cewa rukunin musulunci nan guda biyar tauhidi sallah azumi zakka hajji duk annabawa sun yi su ba annabin da bai yi su ba to amma kuma ba lalle bane salloli su zama irin yanayin namu ko lokuta irin namu ko kuma ainihin adadin rakawai irin namu amma dai kowane annabi ya yi sallah kowane annabi ya yi zakka kuma ya zo da zakka ya yi bayanin ta ainihin ga al'ummarsa to saboda haka ashe wannan aya tana nuna mana al'ummar musulmi ba a son rarrabata rarraba al'ummar musulmi shine yake sa magauta musulunci su yi amfani da wancan bangaren don su cutar da wannan bangaren su yi amfani da wancan bangaren su cutar da wannan bangaren. Malamai suka ce idan ka kalli mafi yawan abin da Allah ya shar'anta mana na addini duk an yi shi da sifa ta adunkuli ai. Na farko ka kalli sallah. Sallan nan duk da in ka je kai sallah kai kadai ta cika sharuda sallah ka ta karbu, to amma aka ce mutumin da ya salla a cikin jam'i tafi wanda ya yi shi kadai da daraja 25, a wani lafazi daraja 27. Daraja din nan ba wai lada ake nufi ba, daraja wani abu ne wanda Allah shi ya san shi. Kada ka dauka an ce wai tafi sallar mutum ɗaya da daraja 25 ka dauka lada 25, a'a, daraja daban lada daban, wani matsayi ne wanda Allah shi ne ya san kaifiyarsa. To sannan wani hadisi ya ce duk lokacin da adadin mamu da suka yi sallah ya fi yawa, to kuma wannan sallar ta fi daraja a wajen Allah. Wannan kamar ana kwadaitar da musulmi, to ku haɗu ku da yawa ku yi sallah domin wannan sallar ta samu daraja a wajen Allah. Bayan ƙaramar haɗuwa ta sallah biyar sai aka shar'anta mana haɗuwa ta sati-sati, shi ne sallar juma'a. Wa'yancan masallatai na sallah biyar ɗaiɗaikunsu, to su zo su dunkule yanzu su zama wata al'umma, a ga juna, a san juna, a fahimci juna. Sannan sai aka haɗa mana wacce tafi wacce girma, shi ne idi. Za ka san mafi yawa masallatan juma'o'in ne suke haɗuwa su narki a idi. To kuma sai aka haɗa, aka shar'anta mana mafi girma, shi ne arafa. Ma'ana dai haɗuwa, haɗuwa, haɗuwa. Manzo alaihi salatu wassalam, akwai abubuwa wanda za ka ga cewa yana kaffa-kaffa ga yinsu yadda kada a samu tarwatsewa al'umma. Ƙaramin misali, manzo alaihi salam yake ce mana na Aisha, wannan ɗakin da kike gani na Ka'aba, in ba dan mutanenki suna sababbin musulunci ba, to da na rushe shi na gina shi a bisa asasi na annabi Ibrahim. To amma Quraisha tun da suka tashi ba su san wani gini ba sai wannan. Manzo alaihi salam yana gani haka yake ali Ka'aba, saboda kada a yi mai kada a samu rarraba. Sayyidina Uthman ibn Affan lokacin da ya zama amirul mu'minin, da ya zo Mina maimakon ya salla kasuru adh-dhuhr da al-asr da isha, sai ya cika su hurhudu. Abdullahi ibn Abbas da ibn Mas'ud da ibn Umar da makamantansu suka yi korafi, me yasa sayyidina Usman ya cika sallah? Bayan sun gama korafin kuma suka bi shi aka yi salloli, ba wanda ya da ya kauce. Sai wasu suke tambaye su, me yasa kuka faɗi abin da kuka faɗa kuma kuka bi shi aka yi sallar? Sai suka ce al-khilafu sharrun, rarrabar da sassaɓawa sharri ne. Idan muka kauce, to akwai masu ra'ayi irin namu, mun dare mutane, kuma shikenan sai a dinga samun sabani har a koma gida ka za a yi. Sai na Usman akwai hujjojinsa da dalilansa na cika sallah ba nan ne mahallin ambatawa ba. Amma abin da ke so in ce, sahabbai suna kallon waɗansu abubuwa, za su so a ce an yi kaza, to amma reshe ne na shari'a wanda ba zai yi tafiri ba. Bangaren tauhidi shi ne wannan, dole a ja daga sai an tabbatar da tauhidi, domin addini ba zai ba sai da tauhidi. Amma duk wani abin da za ka ce reshe ne, to wannan abun akan daga kafa domin kada a samu tafarruk, domin kada a samu darewa. Shedan yana nan kullun abin da yake so ya ga cewa ainihin an dare. Shi yasa Allah sai ya ce wala tatafarraqu fi, kada ku kuskura ku rarraba, ku zama ainihin kun gididdi ba kanku. Shi yasa duk wani mutum da yake so ya karye lagon musulmi, to farkon abin da zai yi shine ya ga ya dara su. Kai ba ma musulmi ba, ko ƙasa ake so a ga an lalata, to sai an yi ƙoƙarin raba kan 'yan ƙasar, 'yan ɓangare kaza da 'yan ɓangare kaza, 'yan yanki kaza da 'yan yanki kaza. To kowanne za su ga cewa mu yankinmu shi muka sani, duk wanda ba ɗan yankinmu ba, duk abin da ya shafe shi zai shafe shi. In mun samu alheri kowa ma ya rasa, in sharri ya tsallake kanmu ya faɗa kan kowa. Wannan shine tunanin wanda kullun suke da'awar yanki ko wani bangare ko abin da ya kama da haka. Amma da zaran an yadda cewa uwa ɗaya uba ɗaya, to zaka ji abin da ya shafi wani daga nesa ya shafe ka. In alkhairi ka samu kana fatan ya samu, idan sharri ya tsallake ka kana fatan shi ma ya tsallake shi. To saboda haka 'yan uwa, wannan gaba muhimmiya ce, kuma musamman matasanmu. matasan mu su suka fi cancanta a ja musu kunnuwa akan irin wannan abubuwan an nuna min lokaci akwai bayani da ya kamata a yi wannan bangaren akwai abin da ake cewa sabani wanda ba matsala akwai sabani da yake akwai matsala in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu yi bayani akan wannan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din amin 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 mai tambayar farko yace malam da yawa daga cikin samari sukan shigo masallaci da rigar kwallo wata da sunan dan kwallon a jiki sannan da yawa daga cikin rigunan suna dauke da alamar cross malam mu da muke ganin wannan a sallah ya matsayin sallar mu su da suke zuwa da cross a rigar su ya matsayin tasu sallah to ba wai abin da ya shafi cross ba duk wani kalolin zane-zane da zai dauki hankalin mai salla lokacin da yake salla karancin abin da malamai suka ce makaruhi manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da Abu Jahm ya aika wa manzo alaihi salam mayafin nan dan ratsi gare shi ba wai hoton wani abu ba kaman ka ce ratsin fari a cikin baki ko ratsin baki a cikin fari ma'ana dai zanen wani abu a cikin wani ba haka abin yake manzo alaihi salam ya saka wannan mayafi sallah yana kammala sallar sai ya debe shi yace ku je ku mayar masa da wannan domin ma zalat tasawiruhu ta'riduni fi salati wannan zane-zanen su sai suke ta giggita min a cikin sallata yace ku je ku mayar masa ku karbo min wani mayafinsa wanda bai da wani zane to kun ga manzo alaihi salam shi yafi kowa nutsuwa a cikin sallah shi yafi kowa yin sallah irin wacce Allah yake so to amma kuma dan zane wanda yake kawai kace ratsi yace yana bijiro masa a sallah a wata rawaya yake ta ya dauki hankali na a cikin sallata to kaga ashe min babu aula duk wani abin da zai zama zai dauki hankalin kai kanka ko kuma waninka yanzu daga cikin illar da take faruwa wani ma ba sunan dan balbane wata riga ce ta kamfani mu da yake ga mu dai bita can ne sai suna so su tallata kamfanin su sai su rubuta sunan a jikin riga kuma kai zaka tallata musu kyauta yawo da kake da wannan rigar ana ta karanta yanzu tallaka kake musu kun ba kokoro to lokacin da kake sallar shi wani a bayanka shi kuma shedan zai ce masa kalle da ka kalla sai ce karanta ana sallah kana karatu in akai rashin sa'a ma rubutun da yawa ne da mutsi-mutsi sai ka ci dan ƙara kallawa kana ƙara matsawa kai su kake sai ka gama karanta kafin a gama sallah kaga sallarka ta zama rabi da rabi to wannan abun ba daidai bane ba kai da kasancewa a bayan rigarka akwai wani rubutu ko wani hoto mai daukar hankalin da wanda yake bayanka zai kalla to ba kai ma wanda zai biyo bayanka daidai ba lokacin da ka sako wannan domin wannan abin zai dauki hankalinsa malamai sun ce wannan abin makaruhi ne muddin zai dauki hankali kun ga tun a cikin ahadari ma yake cewa kullu ma yushawishuhu duk ma abin da zai dauki hankalin mutum ba wai ma rubutu ba malamai suka ce yanzu hatta kudi ka zo ka sa kudi a cikin ajihu ruku-ruku haka ka shigo sahun sallah kuma a rashin sa'a an dauke wuta da ka ji wani ya dan tabo ka sai kai sauri ka turi hannunsa ko kuma wani abu da kake jin tsoro kaman wani kwai ka zubo kwai a cikin ajihun riga kana jin tsoro ka wani ya matse ka a fashe shi kana ta dan tutture mutane kana dan kakkare su kaga kana sallah kana wani abu daban to duk dai wani abu da zai dauki hankalin ka ana sallah gaskiya ba a san wannan saboda haka ina ba matasa mu shawara don Allah irin wannan rigunan masu wannan zane-zane da rubuce-rubucen in ma za su sa a lokacin yawon gari to ita sallah da Allah a yi mata wani dattako da kuma sauran mamu a sako wanda ba zai dauki hankali ba wannan yace malam mutum ne ya mutu aka raba gadansa bayan wasu shekaru sai aka sake gano wata dukiyar gashi kuma a cikin magadan da ya bari a lokacin da ya rasu wasu daga cikin su sun mutu malan yaraban zai kasance a yanzu shin su ma da suka mutu za a raba da su kuma suwaye masu karbar nasu raban kasancewar wasu na da ƴaƴa a cikin su Allah ya kara mana lafiya to misalin yadda zaka fahimta yanzu mu kaddara ga mamaci ya mutu mamacin nan da ya mutu yana da ƴaƴa maza guda uku to shikenan ƴaƴa mazan nan ko kuma ma maza da mata sai aka rarraba musu gadon da ya bari to an tafi ɗaya daga cikin wannan magidanta ƴaƴan mai rasuwa ɗayan shi ma sai ya rasu ya bar nasa ƴaƴan to muƙaddara ma shi ma nasa ƴaƴan sai suka mutu sai jikoki to sai aka gano wata dukiya ta shi wancan kakan to idan aka tashi sai a raba da shi wancan mai rasuwa kasansu sai a ba ƴaƴansa da suke raye in babu sai a ba jikokinsa haka za a raba akwai abin da ke cewa ilmul munasahat al-munasahat shine wato a ce wani ya mutu za a raba gadansa kafin a raba gadan to sai kuma ɗaya daga cikin masu cin gadan sai ya mutu to shikenan sai ya mutu da ya mutu kaga yanzu shi ya cancanci wannan gadan da za a bayar to shi ya za a yi nasa raban to ta iya yiwuwa wanda ya mutu na biyun ba masu cin gadansa yanzu mu kaddara cewa shi wancan da ya mutu dan wancan mai rasuwa na farko ba ɗa ba jika to shikenan gadansa shakikansa su za su ci sai ya zamo gabaki ɗaya da shi baya cikin wannan rabon wanda suke raye shikenan sai a haɗa sai a raba musu gabaki ɗaya ina fata mun gane to saboda yanayin lokaci za mu taƙaita a nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya bi mu kuskuren Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe wa sallallahu wa sallim wa barik wa ni wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.